mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate ne lamba 23 karkashin mai shari'a Sunusi Usman Atana kotun da take zamanta a nan unguwar Noman Salon inda ƴan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Nura Ibrahim wanda ake zargin sa da kutsawa cikin gidan wata mata a tudun Murtala kushin wannan tuhuma ya bayyana cewar wato a ranar 29 ga watan jiya da misalin karfe 3 da rabi na dare wannan matashi mai suna Nura Ibrahim an zargi cewar ya haura gidan wata mata a unguwar tudun Murtala inda ya shiga da wata wuka mai kaifi ya kuma tsorata ta da wannan wuka daga ƙarshe an yi zargin cewar ya dauke wata wayar salula wanda har yanzu ba a gano farashin ta ba da kuma shadda mai kimar naira 11,000 da mayafi mai kimar naira 3,500 sai kuma fanka ta sili mai kimar naira 20,000 an zargi cewar kuma ya rintuma wannan wayar salula da kasa har sikirim ɗinta ya fashe daga ƙarshe ya gudu da waɗansan ragowar kayayyaki kuma yayin da aka karanta masa kunshin wannan zarge-zarge da ake yi masa ya musanta wannan zargi daga nan mai shari'a Sunusi Usman Atana ya yi umarni da a ci gaba da tsare shi a gidan gyaran hali zuwa ranar 29 ga wannan wata da muke ciki domin a fara sauraron shaidu a kunshin wannan tuhuma insha Allah rabbi zan yi kokarin tattaunawa da wannan matashi da zarar an fito da shi daga cikin kotun Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM sai ku sake jina.